Ashirin mu na nishadi a yau mun samu bakuncin Peter Andrew, wani jigo a masana'antar Kannywood, wanda ya ce babban kalubalen da ke ciwa harkar fina-finai tuwa a kwarya bai wuce yadda wasu daga cikin daraktoci ke yi wa harkar editing rukun sa kainar kashi ba, ta yadda a mafi yawan lokuta sukan bar aikin editing ga masu editing su kadai. Ku biyo mu domin jin cikakken hiran mu da shi.
Ana kira na a industry Asubahi ko Sapi.
Asubahi.
Yeah.
Ya akai aka samu ku suna Asubahi.
Don a 2006 nayi wata film a Kannywood, ainihin film dina suna ta Asubahi.
Asubahi to kamar shekaru nawa kake Kannywood?
Daga officially daga 2006, daga 2005.
Wani irin role kake yi a kan?
Na fari dai da zan fito a Kannywood, na fito a bangaren police, nayi inspector.
Kenan kai jarumi ne?
In kin ce?
To me ya ja hankalinka, me ya baka sha'awa har ka shigo masana'antar Kannywood?
Ban da Kannywood dai ina Nollywood. Harkar nan ba yau na fara ba. Na fara daga Checkmate.
Checkmate? Kana cikin Checkmate?
Ina cikin Checkmate.
Kai wane ne a cikin Checkmate?
A cikin Checkmate ina gidan shi yanzu dai zan ce a cikin yaransu yanzu marigayi ne. Tun Oni ta wannan Beredia. Ina cikin gidansu.
A cikin Checkmate din me sunanta?
Kin tayari dai, na manta da sunanta yanzu dai. So na fito a cikin Court Scenes. Guda about 3 or 5 episodes. So in the na fara arkan film kenan.
To banda Checkmate akwai kuma wani da kai
yes but recently kwanan nan ma
wani
da mai sunansa Clems, ni da Clems Ohamaze mu acting tare a wanda an riga suke ta mai na kasuwa. Shine greedy professor. Yes, greedy professor.
To ka ce kana Nollywood, kana Kannywood.
Yeah.
Ya akai kake hada guda biyu?
Domin ina nan a Kano, a Kano nake zama. So most times an samu aiki a Kudu, zan tashi naje an kira ni. In akwai aiki anan kuma zan fito nayi.
To shi wannan harkar finishing ka karanci
a makaranta?
No,
public admin karanta.
Sha'awa ce kenan ta janyo ku ko kaka?
Daidai, sha'awa.
To banda zama jarumi, sai menene kuma kake yi a masana'antar?
Well, tsakana da Allah banda wani aiki sai aikin nan. Ita ce aiki na harkan film.
Kai jarumi kai me kuma?
Ina directing, ina producing, ina script writing, ina editing ma.
Duk haka dai baka yi handama ba?
Ina.
Allah.
Tun da harka da nake so ne, yake shawa. So ce na zo na nace dole. Akwai kin muna da matsala a industry. Most times as a director zaka doka shots naka mai kyau, baka da time ka zo na da editor maka editing, ka kwashi ka bashi a karshe kuma ya lalata maka aiki.
To a can nake, idan aka dauki wadannan shots din, shi director dole zai zo na a gaban sa za a yi koyi
dole. In kin fahimta ni sosai, nace dole nake zo na, ban baka da lokacin kuma fa kai da editor din, kace okay kai man cotton.
Akan samu wanda ba su da lokaci ba za su zauna ba ne?
Yes, tun in yana da aiki da yawa.
To kuma haka ƙa'idan abin yake?
Ƙa'idan din shi ne dole ne ka zauna as a director. Shi producer din ya biya ka allowances na zaman. Banda kudin directing, or za a hada tare. Ka zo ka zauna ka yi editing ka karba kudin wannan allowance na zaman. But in baka da lokacin, maybe ina gama location din ka yanzu akwai location, kai kuma producer kana gaggawa cewa kana a baka aikin ka da wuri. Zan iya cewa ina da editor da nake yadda da shi. Kaiman editing, kaiman cutting, zan zo a zuwa jona a karshe. Maybe na zo kuma ka riga kai cutting ka bata min aiki. Most times
ba sai a koma baya ba.
Most times zo wannan maganan time din za ta a hada.
To haka kuma yana haifar da dame ido.
Kin san, okay fine, ku masu kallon film tsakanin mu da Allah, in ba recently ba, me kuke kalla? Story ne kuke kalla?
Ba a kalla
ba shots ba, bai shafe ku da shots. Story kuke kalla. So the way I'm trained industry, the major thing da ya fi story ne. So in story din bai da kyau ma, shots din suna da kyau. A karshen kun gama kalla film, za su ce film din bai da kyau.
Tunda wataƙila labarin bai
ba. Bai ba.
To yanzu a wannan masana'anta, ina kake kallon kanka misali nan da ɗan lokaci?
Zan ce ina son kai matsayin da mentor dina yake, in Allah ya da kuma wuce shi.
Waye mentor din naka?
Olu Jacobs.
So kake ka zama kamar shi? To ka taɓa film da shi?
A Third Eye. Mu yi Third Eye tare. Just one episode. Kanda kika wannan lokaci a wasu na gama secondary school ne ma. But this passion ne nake da shi. Shi ne jawo ni na je NTA Channel 5 wannan lokacin a Ikoyi. ina bin su shi da last equivalent director din wannan lokaci ina bin su da roƙo da Allah ku dan ko ma ba biya ba dai
adan adan akai
akaki I know I'm an audition na yi feeling audition na jin na da roƙo a dena video an bani dan one episode na yi da shi first time zai hadu da shi kenan
kaga masa kuma kana ƙaunar
sa sure dole
to kace kai kana film da turanci kana yi da hausa shin kana da sha'awar yin da wani yare kuma daban baya ga waɗannan yaruka
in kin tambaye mu da abin da sun sani a Kanewood sosai sun sani da film yare na
wani yare kenan
ni dan Edo ne daga Edo State
okay kai da yaran
ka ni ne ban da fara film a yare na kin san Ahmad Gulu
a wai Ahmad
Gulu kameraman ne kina aiki ya taba aiki da Arewa 24 wannan lokacin da zai film da ya fito da ni da ya fito ne sosai Ahmad ne bi ne daga Kano zuwa gari na
ya bi ka harcan
harcan ya 2000 shi ne mai wannan film a ƙarshen da film da ya fito sarkin garin mu baba ta kalli film din tai kuka ta ce dole ne a ji a nemi wanda ya rubuta wannan story a kawo shi
an kai shi kuma
an kai shi
ai ne aka yi masa kyauta
kyauta da kai ya ai ka samu wannan story
to yasa a ɗan ƙanƙanin lokaci ga ya mu wani irin matsala banda waɗancan matsalan da kuka kace ake fuskanta a masana'antun Kanewood kai a karan kanka wace matsala kake fuskanta
in zan fada dai ina ganin zan taba wasu
kanka ya samu za kai ka taba kowaye
zan taba wasu abubuwa na gan ba reality a storylines din mu
ba ƙanshin gaskiya ko me ba
ƙanshin gaskiya ƙanshin gaskiya zan bari fasara da gaskiya tsakani mu da Allah ne nayi asubayi a ce mutum da matansa tana cikin nakuda ba zai yi rike matansa ba real life matanka ce fa
a cikin gaskiya ba ka tunanin wata kila saboda al'ada ce da kuma wata kila yadda mutane za su kalli abin
that's why sai zan taba wannan na taba yanzu zan taba mutane da gaskiya kenan mai an ce film is make believe ne ba
masu kallo sai an mice da
yes cewa gaske ce matana tana aura tana cikin nakuda ba zan iya rike ta in sa ta cikin mota in kai ta asibiti ba masala ce
ya kara da cewa daga cikin matsalolin da ke ciwo wa masana'antar tuwa ƙwarya akwai rashin nuna sahihanci ko gaskiyar lamari a fina-finan Kanewood domin a mafi yawan lokuta gundarin labarin da Kanewood ke fitarwa baya nuna ƙanshin gaskiya Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya